muna zai yi wucewa.
Na zo ga banki nai
Diana, Kadikio, Babikio. So yeah, I'm not saying.